A yanzu haka dai filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger Nigeria na cikin wani yanayi na fitar hayyaci tun a shekara ta 1990 ne a lokacin mulkin soja na General Ibrahim Badamasi Babangida aka kaddamar da wannan filin jirgin sama a ƙauyen mai kunkele da ke kusa da Mina. To sai dai a yanzu haka filin jirgin saman na Mina ya kusa share shekaru hudu yana cikin wani yanayi mara kyau. Al'amarin da ya jefa matafiya ta sama musamman masu zuwa aikin hajji da kuma kristoci masu zuwa ibada a ƙasar Isra'ila cikin wani yanayi na damuwa. Abdulkadir Shehu na Funtuwa shugaban al'umma ne a jihar Niger kuma mai zirga-zirga ta sama ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
A gaskiya wannan al'amari bai mana daɗi ba a shekarun nan kuma da shekara shida muna ta bibiyan abin nan ni karan kaina na bibiyan abin nan a ma'aikatan sufuri na tarayya a lokacin aka ce za a bada aikin wannan filin jirgin sama mu muke kyauta da tanda an sa ido da yanzu an gama. To a yanzu gaskiya gashi kuma lokaci ya zo na mahaddata su fara tashi kuma an ce ana gyara wajen wannan abu bai mana daɗi ba.
To shi ma dai Amirul Hajji na jihar Niger a wannan shekara ta 2023 mai martaba sarkin Borgu Alhaji Sani Halluru Dan Toro ya ce duk da yake sun yi fatar ganin alhazan na jihar Niger sun tashi daga Mina to amma fa ga alamu lamarin zai yi wahala.
Mun ji musu ci filin jirgin sama ko za a iya ɗaukan alhazai mu daga Niger sun da mun san an ba da aiki kuma ana aiki kuma bayani da muka samu insha Allah muna ganin za a iya yi amma kuma ba za a yi ba saboda lokacin da mu muke ganin za mu tashi lokacin ba su gaba ba.
To hukumomin da ke kula da wannan filin jirgin sama dai sun ce suna kokarin gyara abubuwan da suka lalace. Mr. Liman Katamba Kutigi shine babban manajan da ke kula da filin.
Da na zo nan airport sai muka fara tackling problems din nan daya by daya kuma alhamdulillah wayannan problems din mun riga mun fixing nasu da taimakon governor na Niger State kuma da taimakon authority na FAN mun fixing wayannan problems din. Akwai wani abu shi ma yana da matsalolin da ya hana ba a yi hajj a nan airport last year ba saboda shi matsalolin nashi yana kan runway ne wajen da jirgin yake tashi. To shine muke fixing yanzu nan kuma in Allah ya so ya yarda za mu gama kafin fara hajji.
Ko baya ga zirga-zirga ta masu ibada filin jirgin na Mina tamkar mataimaki ne ga babban filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja kasancewarsa babban fili mafi kusa da Abujan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.